Ett, två, tre. Takita, 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 ta da 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 ta 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 da 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 ta 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 da 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 ta 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 da 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 ta ta ta. It's okay. That's a nice moment.
Thank you.